na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Juma'a 18 ga watan Satumba a shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Ƙungiyar IS ta dauki alhakin harin ƙauyen Kure da ke Nijar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 8 ciki har da wasu Faransawa. To ko me masharhanta ke cewa game da wannan ikirarin?
Ba wani abu ne mai mamaki irin yadda suke neman ko ta kaka su samu gindin zama cikin wannan yanki musamman na jamhuriyar Nijar, kuma ba su samu ba. To irin hari haka na dauki daidaya wani abu ne wanda za su kokarin musamman kusa ko su turawan ko su yan kasashen waje, saboda su samu wani abun da za a rika magana akai akai.
Muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Edo da ke kudancin Najeriya an kammala shirye-shiryen gudanar da zaben kujerar gwamna a gobe Asabar 19 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga kasar Kamaru. Har ila yau za ku ji labaran wasanni daga kasar ta Kamaru, amma kafin nan ga Zara Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Wata kungiyar tawaye a Burundi ta dauki alhakin kai harin baya-bayan nan kan jami'an tsaro da kuma kungiyar matasan jam'iyya mai mulki, inda ta ce ta kashe mutane da dama. Kungiyar ta Red Taraba ta ce ta kai hare-haren hakan ne tsakanin ranar Lahadi zuwa Alhamis kan sojoji da 'yan sanda da kuma membobin kungiyar matasa ta Imbonerakure, wadda aka fi kira da kungiyar mayaka. Kakakinta Patrick Nahimana ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa sun kashe sojoji 28 da 'yan sanda da mayaka 15, sannan sun jikkata 40 a lardin Bujumbura da ke karkarar yammacin kasar, da Rumanje da ke kudu maso yammaci, da kuma Bururi da ke kudanci. Ba za a iya tabbatar da ainihin adadin waɗanda aka kashe ba. Nahimana ya ce an kashe 3 daga cikin membobin kungiyarsa ta Resistance for the Rule of the Law Taraba, wanda ake nufin taimako da harshen Burundi, sannan an kuma kama daya. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi, a cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Akwai damuwa matuka game da amincewar jama'a a rigakafin COVID-19 da zai shigo kasuwa. A watan Mayu, binciken cibiyar Pew ya nuna cewa kashi 72 na Amurkawa sun ce za su yi rigakafin idan har an samu. Kashi 21 ne kawai a binciken jin ra'ayi suka nuna tabbacin cewa ba za su yi rigakafin ba. Binciken Pew na baya-bayan nan ya gano cewa kashi 77 na Amurkawa sun yi imanin cewa akwai yiwuwar hukumomi su amince da amfani da rigakafin da ake kan kirkirowa Amurka tun ma kafin a gama tantance rashin hadarinsu da kuma ingancinsu. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki, nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shi ne na sama a ma'aunin gurbataccen iska a jerin manyan birane a wannan makon, sai yankin mashigar ruwan San Francisco, inda a jiya Alhamis ya shiga kwanaki 30 a jere karkashin gurbatacciyar iska. Alkaluman da suka gabata sun nuna kwanaki 14 da aka yi da kuma a yayin gobarar a cikin shekarar 2018. Kama daga Amurka zuwa Brazil da Australia har zuwa yankin Arctic, canjin yanayi na taimakawa wajen haifar da karuwar wutar daji da kuma gurbatacciyar iska da yake haifarwa. Masana kimiyya sun nuna cewa gurbatacciyar iska na iya janyo mutuwa ɗaya daga cikin manyan binciken ya gano cewa yawan shakar wata irin kurar gurbatacce iska wadda ake kira PM2.5 ita ce ta biyar a jerin abubuwa masu haddasa mutuwa a duniya. Ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙayoyi da 'yan sandan ƙasar ke sun ƙaru matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaduwar coronavirus. Kungiyar Taraji ta faɗa a cikin rahotonta na ranar 8 ga watan Satumba cewa kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda ya ƙaru da kashi 50 daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan kulle har zuwa watan Yuli idan aka kwatanta da watanni 4 da suka gabata. Wannan ikirarin ya janyo ayoyin tambaya game da yadda hakan zai yi kuma ya tayar da ɗaya daga cikin batutuwan ƙasar yayin mawuyacin halin da aka shiga lokacin annobar. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce mutane 155 ne jami'an tsaro suka kashe daga watan Afrilu zuwa Yuli daga 103 na watan Disamba zuwa Maris. Matakan na yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 2,810 da ake zargin cewa dalilai ne da masu ta'ammali da ƙwayoyi a yayin ayyukan 'yan sanda tun daga shekarar 2016.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da yayi sanadin mutuwar 'yan Niger biyu da wasu Faransawa su shida a ranar 9 ga watan Agustan da ya gabata a ƙauyen Kure mai tazarar kilomita 60 daga Yamai babban birnin kasar, abinda masu fashin baki akan sha'anin tsaro ke cewa bai zo da mamaki ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kamfanin dillancin labarai na AFP daga ofishinsa na birnin Paris ne ya ruwaito wannan labari a daidai lokacin da jami'an jamhuriyar Niger da na Faransa ke gudanar da bincike da nufin tantance gaskiyar abin da ya faru a dajin yawon bude ido na garin Kure da ke yankin Tilaberi, inda aka hallaka Faransawa 6 da 'yan rakiyar su 'yan Niger 2 da tsiranar Ladi 9 ga watan Agustan 2020. To kome masu sharhi akan sha'anin tsaro ke cewa a game da ikirarin na kungiyar IS ga ra'ayin Kasim Abdulrahman.
Babu wani tambaba, an san irin hikimomi ne nasu, kuma ko daga gani wani abu ne wanda da alama an shirya shi kuma ana da masaniya, don ba wani abu ne mai mamaki irin yadda suke neman ko ta kaka su samu gindin zama cikin wannan yanki musamman na jamhuriyar Niger, kuma ba su samu ba. To irin hari haka na dauke daya wani abu ne wanda za su kokarin yi musamman busa ko su turawan ko su 'yan kasashen waje, saboda su samu wani abin da za a rika magana a kai a kan shi.
Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Alternative Espace Citoyen Musa Cangari ya yi Allah wadai da yadda kungiyar ta IS ke alfaharin kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba.
Ba mu goyon baya a ce an yi kisa bisa kowane bil adama, kuma muna Allah wadai da abin da ya faru. Su kungiyar IC sun ce sun dauki alhaki wannan abin, har suna ikirari kamar wani abin a zo a gani ne aka yi, waɗanda mutane ne wanda civil wanda ga sunan horon hula, ba wani abu ba gare su, ba wani su makamai ba gare su, ka zo ka hallaka su ba abin a zo a gani ba ne.
Wannan dai ba shi ne karin farko da kungiyar ISIS ke ɗaukar alhakin muggan hare-hare a yankin Sahel ba, saboda haka manazarta ke ƙara jan hankulan hukumomi akan maganar tsaurar matakai akan iyakokin ƙasashe.
Abinda ya ba su sauƙin yin haka ga Burkina Faso, sun zo sun tar da wuri a buɗe musamman iyaka da jamhuriyar Nijar. A gaskiya yanzu abubuwan da suke gudana 'yan satuttukan nan tsakanin su rikicicika na cikin gida yana ƙara nisanta su ga kudurin da suke da na mamayen yankin saboda suna kashe-kashen junansu tsakanin su da sauran kungiyoyin kuma ma tsakanin su ma cikin kungiye ana akwai matsaloli.
Na tuntubi ministan tsaron Niger Professor Isufu Katambe da kakakin gwamnati Zakariya Abdulrahman ta telefon sai dai daga cikin waɗannan mambobin gwamnati ba wanda ya daga wayar sa na kuma aika musu sakon text har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu kuma zamu leka jihar Edo a yankin Niger Delta dake kudancin Nigeria. A halin da ake ciki yanzu dai an kammala shirye-shiryen zaben kujerar gwamna a jihar wanda ta fuskanci rikicin siyasa a baya. Rundunonin tsaro dai sun tabbatar da cewa za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Ga Lamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Ranar Asabar 19 ga watan Satumban shekara ta 2020 ne jama'ar jihar Edo dake kudancin Najeriya za su fito kwansu da kurkwatar su domin kada ƙuri'ar su a zaben sabon gwamna a jihar ta Edo. Bisa la'akarin cewar wa'adin farko na gwamna dake kan mulki a yanzu Musa Gudin Obasake ya kawo ƙarshe bayan da gwamnan dake kan gado Gudin Obasake a tutar jam'iyyar PDP akwai jam'iyyar APC da Pastor Eze Iyamu ke matakara sannan kuma akwai ƴan takarkari 13 dake jam'iyyu daban-daban waɗanda za su fafata a zaben na jihar Edo. Zaben na jihar Edo dai zabe ne da ya dauki hankula a ciki da wajen Najeriya ko a baya-bayan nan dai sai da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa da haɗin gwiwar rundunar ƴan sandan Najeriya suka gudanar da taro na masu ruwa da tsaki domin tabbatar da zaman lafiya jihar ta Edo. Kuma rundunonin tsaro suka bada tabbacin cewar za a samu zabe cikin kwanciyar hankali dangane da jin kokarin da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ke yi na ganin an gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Naji ta bakin mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa Musa Nigdazan.
Muna nan a shirye ranar Asabar za mu aiwatar da zabe sannan kuma muna roƙon su su fito kwansu da kwarkwatan su su kada kuri'a ranar zabe cikin lumana. Mun gana wa musamman da jami'an tsaro a nan Benin kuma sun ba mu tabbata za su yi aikin su kuma za su kare jama'anmu da kayan zabe.
Kan jin halin tsaro kuma wanda ya dada kawo fargaba ga jama'a musamman a yayin gudanar da zabe, DIG Ayabade Olusola shine mataimakin babban speto janar na ƴan sandan Najeriya dake jagorantar tsaro a jihar yace
I would only advise that that doesn't pay no they should shed their sword after whoever wins.
Yana cewa ne jama'a jihar Edo ku fito kwanku da kwarkwatar ku musamman ranar zabe ku gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba. Ine muku kashe di banda kashe-kashe domin dukkanin ku ƴan uwan juna ne duk wanda ya samu nasara a jihar ta Edo ɗan jihar Edo ne. Muna bada shawarar cewa jama'a su fito su kada ƙuri'ar su cikin kwanciyar hankali kuma bayan sun kada ƙuri'a su koma gidajensu domin samun sakamakon zabe.
After casting their votes they should go back to their respective homes and wait for the outcome of the election.
Suma dai jama'ar jihar Edo dake dakon kada ƙuri'ar su yayin zaben sabon gwamna ga abin da suke cewa.
My name is Augustine from Edo state. Actually we have tension in the governorship election but now we are ready for this Saturday election.
Wannan yana cewa ne sunana Augustine yace lalle muna cike da fargaba a yayin zaben kujerar gwamna dan gudun abin da ka iya biyowa baya. To amma duk da haka a shirye muke sai dai kuma muna bada shawara ga hukumomi da gwamnati da ta kara turo muna karin jami'an tsaro. Shi kuwa wannan yace
my opinion is for them to make sure there is peace. We were having some challenge.
Yace a shirye muke mu gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali a jihar ta Edo sai dai kuwa akwai kalubaloli daban-daban da muke fuskanta amma muna fatar hukumomi za su kara tsaimi domin tabbatar da cewa an gudanar da zaben ba tare da tashin hankali ba. Kallo dai ya koma sama bisa la'akari da daman jama'a a ciki da wajen Najeriya na ci gaba da dakon ganin yadda za ta kaya a zaben kujerar gwamna na jihar ta Edo. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Benin Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru.
A cikin makon nan ne dai gauran maharan Boko Haram wadanda suka rage a kan iyakar kasar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru suka halaka wadansu al'umma guda 12 a wata kasuwa dake karamar hukumar Mayusaba a yankin Kwarfata dake jihar Arewa mai nisa. Malam Yahaya dan asalin wannan bangaren ne wadanda suke fama da tashin hankula na maharan Boko Haram.
Ajiya barsa a matsayinka na wato mutumin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru musamman wannan bangare da aka kai hare-hare wanda wani dan kunna bakin wake ya shigo a wannan kasuwa ya kashe al'umma sama da 12 kuma jikata waɗansu da dama. Me za ka faɗa akan wani hare da na harin wannan bakin wake da Boko Haram suke kaiwa hare su a arewacin kasar Kamaru?
Na'am, wato mama garba ainihin wato a arewacin kasar Kamaru, wato a halin da arewacin kasar Kamaru take a hali yanzu a ciki gaskiya abu ne wanda yake a cikin halin lahola rabota illa billah, saboda gaskiya yan Boko Haram yanzu sun shirya wasu salo da yawa na salon kai hare-hare. Duba ga cewar da suka kai hari a Zirebet, wato sun kashe mutane da dama, suka kai hari a Mayo Sanaga, kaga har da sarki da matashi da kowa da kowa kaga suka kashe. Wannan dan gurgunan bakin waken kaga ya kwanta kamar cikin sai na ciwo, jama'a suka kawo mai agaji kaga ya tada bama-bamai, kuma sun kai hari ma a barikin soja, kuma da daddare za ka ga al'umma sun je kusa da wannan barikin suna kwana. To kaga gaskiya wannan ba karaman matsala ba ce, duba ga cewar wannan yankin kasar Marwa tana da iya doguwar iyaka da Najeriya, kuma da ga duwatsu ga dazuka a wannan gurin Boko Haram suke boye, kuma a wannan gurin wato ainihin wani gurin da yawa jami'an tsaro gaskiya ba sa iya shiga. To a gaskiya wannan wato hare-haren da Boko Haram suke kai a kasar Kamaru yana nuna ma cewar gwamnatin Kamaru gaskiya ta tashi daga bacci, kuma ta farka daga bacci, kuma jami'an tsaron su kara kaimi akan yakin da suke yi da Boko Haram, saboda gaskiya sun raina Boko Haram, amma gaskiya Boko Haram wancin hula ya kai gwamnatocinmu tsakar dare kwarai da gaske. To gaskiya kuma yanda za a yi a ce an kawo ƙarshen Boko Haram, wato ya kamata a ce a samu haɗin kai tsakanin al'umman gari da ainihin wato jami'an tsaro, kuma jami'an tsaro su rinka ba al'umman gari haɗin kai, su daina zalintan al'umman gari, su daina cin zalin al'umman gari, su daina ba al'umman gari barazana, saboda al'umman gari kaga in ba su haɗa kai da jami'an tsaro ba, in jami'an tsaro ba su haɗa kai da su ba, babu yanda za a ce wato ainihin jami'an tsaro sun samu nasara, saboda Boko Haram bai nufin gare su ba, suna cikin al'umma ne. To kaga al'umman gari kuma suna jin tsoron jami'an tsaro. Yau in ka je ka ce ma jami'an tsaro ga Boko Haram kowa ne Boko Haram ne, ko ga inda suke, wallahi bincike da ke ka dawo kadai da rike ka a police station kadai ya ishe ka. To ya kamata a ce a fiddo da wani tsari yanda za a boye sirrin ainihin al'umma wanda suka bada jami'an tsaro bayanan sirri, kuma ya kamata a ce gwamnati ta inganta ma jami'an tsaro albashi, saboda su kansu a can suna da matsaloli sosai, shi yasa zaka ga sun shiga harkan cin hanci da rashawa, sun shiga harkan kasuwancin su. To kaga dole kaga Kongo Boko Haram ta shiga harkan da take yi, kuma ta ci gaba da take yi kamar ta fi karfin gwamnati. To ya kamata a ce al'umman gari su rinka daurewa, a duk da haka suna ba jami'an tsaro bayanan sirri, suna bayyana ma Boko Haram su haɗa kansu da jami'an tsaro, a haɗu gaba ɗaya, aikin tsaro ba na jami'an tsaro kaɗai ba ne, a haɗa kai gaba ɗaya har a ga yanda za a yi wato a kawo ƙarshen ainihin yan ta'addan Boko Haram.
Ko da cikin makonni biyu da suka gabata ma dai, sai da maharan na Boko Haram suka halaka mutane 18 a wani hari da suka kai. Bayan matsalar hare-haren na Boko Haram kuma sai kuma damuwar siyasa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, an da gwamnatin shugaba Biya wanda ya kwashe shekaru 38 akan kalibar mulkin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya ba da izinin cewa za a gudanar da zaben shugabannin gundumomi a ƙasar irin sa na farko kenan, wadda za a gudanar sai dai jagoran ɗan adawan ƙasar Dr. Maurice Kanto ya yi kira ga magoya bayansa na jam'iyyar NLC, ya ce shi fa idan dai har shugaba Biya ya yi kokari cewa za a gudanar da wannan zaben na ranar 6 ga watan Disamba shekara 2020 ɗin nan, to sai dai a yi kare jini biri jini. An da yake kira ga magoya bayansa ya ce ranar 22 ga wannan watan na Satumba shekara 2020 da cewar kowa ya fito kan hanya domin a gudanar da babban zanga-zanga. Amma Alhaji Rawani Sharudu, ɗaya daga cikin dattawan ƙasar Kamaru a ƙarƙashin jam'iyyar shugaba biyata FDPC ko CVDM, ya yi kira ga al'umman ƙasar cewar kar su kula da kiran da Maurice Kamto ɗin ya yi musu na cewar ranar 22 ɗin da su fito kan hanya. Ya ce yin hakan bai da wata fa'ida.
Alhaji Rawani Sharudu, a matsayinka na babban siyasa a ƙasar Kamaru kuma musamman a jam'iyyar nan ta FDPC ko CVDM, gashi wato dan adawan ƙasar Kamaru Maurice Kamto ya kira cewar a ranar Talata za a gudanar da zanga-zanga wadda ya ce sai dai a yi kare jini biri-jini tsakaninsa da magoya bayansa da kuma jami'an tsaro a ƙasar Kamaru. Kai ne za ka faɗa akan jan hankalin matasa domin kasu shiga cikin irin wannan rudani da ake kiran su, kuma abin da zai haifar wa wato jama'a ɗami idanu ba, me za ka faɗa kai?
To, abin da zan faɗa akan shi ne cewa ba wani matashi, muna kira ga duk matasa, maza da mata da dattawai, kada kowa ya ji wannan magana ya shiga, saboda wannan shi mutumin shi da ake kira Kamto Maurice Kamto, mutum ne wanda yake so ya kawo mana fitina a ƙasa. Tun da zaɓe ya ki tafiya zaɓe, ba wani wanda ya hana shi tafiya zaɓe ba, gwamnati bai hana shi tafiya zaɓe ba, shi da kansa ya ce ba za shi zaɓe ba. To, bai da kansilo ko ɗaya, bai da deputy ko ɗaya, bai da mayor ko ɗaya. A dokan ƙasan Kamaru kuma wanda bai da ko kansilo ɗaya, balle mayor, balle deputy, bai da wani magana cikin maganan zaɓen Kamaru. Saboda haka shi yana so ne ka mana rikici a ƙasa a banza, ya ɗabi nashi yayan ya je ya aji a ƙasan waje, yana so ya fito da yayan mutane a samu a kashe wani ya so ba cewa a kaza kaza kaza. Saboda haka mu muna ga dukkan jama'a, maza da mata da dattabai, kada kowa ya ji wannan magana, kuma kar kowa ya fito. Zaɓen da za a yi na senator regional zaɓe ne na ƙarshe a Kamaru, domin duk abin da suka faɗa cewa gwamnati bai saka ba, an saka senatorial, yanzu saura regional ne, saura na da decentralization ne, saura regional. Regional za a yi shi daga watan December, wannan lokacin duk wani matsalan da yake cikin Kamaru zai warware da kanshi, tunda kowane jiha zai zaman kanshi su yi aikinsu su gyara dasu jahan. To, ni ban ga wani fitina da zai ce zai jawo mutane wai su zo su wa wani zanga-zanga ba, zanga-zanga kan me shi bai da ko kontilo daya a cikin abin nan politik cikin yin kasa.
To, kamar yadda ya magana cewar me yasa ba za a gyara rikicin bangaren masu amfani da harshen ingilishi ba, gashi kuma shi ma ni John Fundi ya bi bayansa ya ce gaskiya ya kamata a ce an sai da wannan zaben, an yi wannan aiki tukuna kafin a dawo a cigaba da gudanar da siyasa.
Wannan na abin da yake wucewa tsakanin jihar Baminda da Southwest, jihar Ingilishi, gwamnati na gyarawa. Duk taron da aka yi, babban taron da aka yi na dialogue, duk yana cikin kundin abin da aka faɗa. Abin da suka faɗa taron ne gwamnati yake yi yanzu, su jira mana su gani. Aka gama ba, an ce wannan sashin jihar suna da statute special, statute special statute, wato nasu abin da jihar su daban ne da sauran jihohi. To, su jira su gani, an saka wannan don wannan ne karshen zabe da zai sanya duka rikicin da yake cikin ƙasar Kamaru. To, bai so a yi, yana so an ji mace shugaba ya ƙi sakawa, an ƙi yin wannan zabe akan shi ne yake kawo mutane fitina. Partin da suka tafi zabe kaf na opposition ba suna ciki ba, wa zai hana tafiya zabe? Zabe ne kuwa wanda ba kowa da kowa ne zai yi ba, zabe ne wanda duk sai mai mayor da kansilo su ne za su yi wannan zaben. In baka da wannan ba za ka iya shiga cikin wannan zaben ba. To, saboda haka yanzu bai zai isa, yanzu kamar Cabral Levy ya sai ya ce masa kar kansilo su tafi zabe, ba zai iya ba, saboda shi mai gidansu a nan mayor, yana nan deputy, yana da mayor shi kuma guda nawa ne, ko shida ne ko hudu ne, yana da su. To, mayor kuma suna kansilo kuwa na karkashin su mayor ne, in ya ce ya fita ciki, wato duk shi ma sai ya fita gwamnati kenan. Saboda haka bai iya politik ba, ya je koyan da ake yin politik.
Masu magana suna cewa idan kunne ya ji to gwanin jiki ya tsira. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla, a gaida Awal Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar wannan kafin kasar jamhuriyar gwamnati ta ko jagororin hukumar sun fara kaduwa don irin barazanar da shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ka suka yi na janyewa kasar wasan da za a gudanar a ƙasar ta Kamaru na Tamola domin cin kofin nahiyar Afirka da ma wasan zakarun nahiyar na masu bugawa a cikin gida. Shan Malam Zakari ya yi mini ƙarin haske kan wannan matsalar da take da matukar nuka a ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Garba game da dage wasannin da ya ci abuga a kasan Kamaru na Shan da Kan a 2020 da 2021 da CAF ta dage wayannan wasannin zuwa 2021 da 2022. Lailai zan iya cewa abin yayi wa Kamaru kyau don in ka lura akwai wa'ensu kurakurai da Kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a 2019 a kasan Kamaru, amma duba da ganin ba gama wa'ensu ayyuka ba wa'ensu gine-gine aka dage wannan wasan a kasan Kamaru aka kai shi kasan Egypt wanda aka buga shi lamin lafiya. Abin da zan ce Kamaru abin yayi musu kyau don akwai wa'ensu shirye-shiryen da ba gama ba da wa'ensu gine-gine a yanzu lokacin da aka diba musu nake gani za su samu su kammala wannan ayyukan. Kuma tabbatarwa CAF za ta tabbatar mu da wannan wasan in lokaci yayi lallai daga sai kwarai daga sai za tabbatar don a wannan lokacin an samu kammala duk wayannan ayyukan da ya saura nake gani ba za a samu wani matsala ba.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Wata kungiyar tawaye a Burundi ta dauki alhakin kai harin baya-bayan nan kan jami'an tsaro da kuma kungiyar matasan jam'iyya mai mulki, inda ta ce ta kashe mutane da dama. Kungiyar ta Red Taraba ta ce ta kai hare-haren hakan ne tsakanin ranar Lahadi zuwa Alhamis kan sojoji da 'yan sanda da kuma membobin kungiyar matasa ta Imbonerakure wadda aka fi kira da kungiyar mayaka. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi, a cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki, nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shi ne na sama a ma'aunin gurbatacce iska a jerin manyan birane a wannan makon. Ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙwayoyi da 'yan sandan ƙasar ke yi sun ƙaru matuƙa a yayin matakan ƙulli don hana yaduwar coronavirus.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Ibrahim Soba Zaria, wanda aka fi sani da Malaman Auduga, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Alhamis. Allah ya ji kansa da rahama, amin. A gefe guda kuma, muna miƙa saƙon murna da fatan alheri ga iyalan Justice Ladan Bode Tsamiya, saboda nadin sarautar magajin Tsamiya da mai alfarma sarkin Musulmi Abubakar Sa'ad na biyu zai yi mashi. A fadarsa, gobe Asabar da karfe 11 na safe. Allah ya taimaka, amin. Har ila yau muna miƙa saƙon taya murna ga tsohon sufeta janar ɗin 'yan sandan Najeriya, Alhaji Suleiman Abba, bisa ɗauran auren ɗansa Ismail da amaryarsa Halimatu, wanda za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu. a masallacin Juma'a na Umar Ben Khattab da ke dangin Roundabout a birnin Kano. Allah ya sa alheri, amen. To yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Jude Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.